jami'an tsaron sun sami nasarar dakile ayyukan yan ta'adda ne a yankunan kananan hukumomin mulkin nan takwas, inda ta'addanci yafi yin kamari a jihar Katsina, inda har suka sami damke wani gagararren dan ta'adda dake wannan yanki, kamar yadda kakakin rundunar yan sanda ta jihar Katsina SP Gambar Isa, wanda na tuntuba dan jin cikakken bayani, ya fadi a hiranmu da shi.
Mun kai wasu tumamai har guda biyu. Na farko dai area commander Dutsen Ma shine ya kai wannan tumamai, inda ya jagoranci yan sanda da tawagar yan vigilante, inda suka samu labarin cewa an ga barayi dauke da bindigu kera AK-47 sun kai akan babura wajen guda goma, sun rako wasu shanu har zuwa wani kauye da ake cewa tsaunin Bala a karamar hukumar Dan Musa. A lokacin da kuma aka samu labarin cewa da suka rako waɗannan shanu da tumakai zuwa wannan kauye, kuma sun juya sun koma. To dalilin da yasa area commander ya ɗebi yan sanda suke musu kwantan bauna, kuma Allah ya bada nasara, a ciki aka kama mutum 11 karkashin jagorancin wani Alhaji Adamu wanda ake wa lakabi da Shantal. Ya shahara kuma yana ɗaya daga cikin gagagagan barayi da muke nema, waɗanda suke damunmu da wannan sata ta dabbobi da sata da garkuwa da mutane. Mun kama shi da waɗannan mutum 11, kuma an sami shanu guda 185 da tumaki guda 54. Har ila yau a wannan rana DPO na Batsari shi ma ya jagoranci Operation Fourth Order da kuma na sharan daji da tawagar yan vigilante, inda suka fita patrol har suka kai kan hanya wacce ta taso daga Dankar zuwa ƙauyen Dangayya a karamar hukumar Batsari. Kuma Allah ya ba su nasara, suka kicibus da wasu waɗanda ake zargin su uku barayi ne daga cikin daji suke, kuma an same su da shanu guda 43 da tumaki guda 213 waɗanda ake zargin cewa na al'umar kananan hukumomin nan ne waɗanda aka sata aka kora cikin daji. Kuma karka manta cewa damuna ta riga ta wuce, kuma cikin dajin yanzu ya riga ya musu zafi saboda operation kala-kala da ake, akwai operation Sahel Sanity wanda yake na sojoji ne da Special Forces da Air Force, da kuma Operation Fourth Order da sharan daji, sannan kuma ga haɗin kai da muke samu daga yan vigilante. Saboda haka daji yanzu duhu ya yi sauki, an samu haske, kuma kokari suke su ga cewa sun fita daga cikin dajin nan domin shigo cikin mutane su saje. Kuma wannan shine dalilin da ya sa muka tare ko ina duk wata hanya wacce za ta fito daga cikin dajin Rugu domin ta shigo cikin gari, kuma muna kan nasara akan waɗannan 'yan ta'adda.
Sani Shabi Mulumfashi, Murar Amurka daga Katsina a Najeriya.